أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن شاء الله قرأتم من ورد التافينا ليبة القراء زامو طولا دك إندا مخقوانا wanda bugun sa irin namu nan na gida ne zamu tashi shafi na 52 zamu fara akan kana 50 wannan littafi na Daibatul Qurra'i a cikin wannan fasali na Shama'il akwai kana kana guda 50 da ya tara a ciki wanda ake ce musu kana 50 to insha Allah zamu tashi akan kana 50 yace kana nuran fil ardi laysa lahu zillun wahal ansha azzilal diya'u kana nuran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance haske ne fil ardi a duniya mana ai baki a duniya ba kawai da ya ce fil ardi ne a duniya amma duniya da lahira kana nuran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance haske ne fil ardi a duniya laysa lahu zillun saboda haka ya zama bashi da iya bashi da inuwa annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin inuwa wahal shin diya'u haske ansha azzilala haske yana yin inuwa ka taba ganin inuwar haske wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gani inuwarsa wanda yake da bugun mu na gida ya gyara wahal habba din fataha ne wahal kana fil layli yanzuru shay'a sayyan ladayhi diya'u wa zalma'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance fil layli a dare yanzuru shay'a yana ganin abubuwa sayyan ladayhi duk daya ne a wurin sa abdiya'u haske wazzalma'u da duhu annabi sallallahu alaihi wasallam ko mun duhu yana kallo daidai ne a wurin sa da kunna fitilla ko an kunna fitilla ko ba kunna fitilla ba annabi yana gani da dare kamar yadda yake gani da rana shine kana man kalfihi yara nasa falkal fuladaihi ka annahu tilka'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance min kalfihi ta bayansa yara nasa yana ganin mutane hatta bayansa aka yi sahun sallah zai ce to ina kallon ku ta baya kamar da inke kallon gabana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya zama baya yin waiwaye duk wani mutum da ka san na duniya sai ya laika baya kalla amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin bayansa kamar yadda yake ganin gabansa shi yasa wannan yasa baya waiwaye shine kana ya kasance min kalfihi ta bayansa yaran nasa yana ganin mutane bal kalfu baya ladaihi a wurinsa ka annahu tilka'u kamar gaba ne wannan yana da wajahi da yawa wajahi na farko abin da ke bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganinsa kamar yadda yake ganin gabansa fuska ta farko kenan fuska ta biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake wata nahiya ta duniya annabi yana ganinsa kamar yadda yake ganin abin da ke gabansa wannan yasa lokacin da Najashi ya rasu maiki sallallahu alaihi wasallam yace sahaba yace ku tashi mu masa sallah gashi nan wane ya rasu yanzu annabi aka tashi da sahabbai yayi sallah yasa gaba gabas yasa gabansa inda jihar kasar Najashi take yi masa sallah wannan abin yasa saboda haka ni yana kallon nesa kamar yadda yake ganin wannan kamar yadda yake ganin sannan abin da ke sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin abin da ke sama ta ɗaya sama ta biyu zuwa bakwai har abin da ke al'arshi kamar yadda yake ganin abin da ke gabansa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin abin da ke ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku har shine to duka wannan fuskar yana dauka sannan daga cikin fuskokin da hadisin yake tabbatarwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon abinda aka yi bayan barin sa wannan rayuwar kamar yadda yake ganin mutane lokacin suna rayi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma zuwa ga Allah duk abin da mutane suke na ayyukansu yana gani kamar yadda yake gani lokacin da yake cikinsu kuma ga aya ma ta Qur'ani ko waqulu imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah yana gani annabin Allah ma yana gani so da haka annabi yana ganin mutane lokacin da ake ga ya koma lokacin da ya koma zuwa ga Allah yana ganin mutane duk abin da suke yi kamar yadda yana cikin su yana gani so da haka duk abin da ake annabi yana gani wannan fuskar ma ta zauna sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam duka dai a cikin wannan baitin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin abinda mutanen duniya gaba ɗaya suke kamar abinda mutanen garin su suke yi kuma bayan wannan barin su wannan rayuwar ta duniya shine a misalance dai da zamu gane wannan karatun ma da muke a yanzu haka wannan karatun ma da muke yi shi ma wanda yake jin karatun a lokacin da karatun ya zo masa a yanzu haka ma annabi yana jin mu sallallahu alaihi wasallam muna wannan karatun kuma yana ganin mu muna yi saboda haka in yanzu ma ka samu kaji karatun to duk lokacin da kake ji to kaji a ranka cewa wannan karatun ma da kake sauraro a yanzu haka annabi yana jin ka kana sauraron karatun kuma yana ganin ka kana sauraron karatun sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to wannan mu'jiza ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya inkarinta to zai iya kai shi zuwa ga kafirci zai iya inkarinsa zuwa ga kafirci saboda ni wani abu zai faru he wani ya ce shedan ne ya hada to shedan din yana ina gida 2 miliyan nawa zai kasu astaghfirullah astaghfirullah saboda haka kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance min kalbihi ta bayan sa yaran nasu yana ganin mutane fal kalfu baya ladaihi a gurin sa ka annahu tilkau kamar gaba ne kana kalmisu ya qadrul jism minhu arqan ammadahu yakbur kibau kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya qadrul jism minhu ya qadrul jism yana diga ya qadrul jism al jism minhu jikinsa ya qadru yana digar da arqan gumi kalmisu kamar miski kanshin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kanshi kamar miski amma dahu daga fagen kanshin gumin sa sallallahu alaihi wasallam ya kabul kibau tararen kiba ma yana kirewa mana kanshin jikin gumin sa wane tararen kiba al kibaun nau'i ne na turare wani irin turare ne na ice wanda ake dandaba shi a fashi a wuta yayi kanshi to kanshin gumin annabi sallallahu alaihi wasallam wane turaren wannan kiba din shi yasa ce yakabu mana yakabu kamar yana kifewa amma dahu daga fagen sa kana ridul linul harini fi rahatayhi wa shazal miski fihi ma wazzaqau kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance linul hariri taushi irin na al hariri fi rahatayhi ya tabbata a tafukansa mana tafukansa suna da taushi sosai saboda laraba ba san komai mai taushi ba kamar alharirin to taushin in za a siffanta ma da abin da za ka gane sai a ce kamar alhariri washa zalmiski tashin kanshin miski fihima a hannayen nasa guda biyu wazzaka'u da kuma wani irin kanshi irin na turare bayan wannan hannayen suna da taushi sannan kuma suna da kanshi shine washa zalmiski tashin kanshin miski fihi ma a hannayen wazzaka'u da kuma kanshi irin na turare kana in marrasa likan fi tarikin arjat min arijihil arja'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in marra idan ya wuce salikan fi tarikin ya shiga ta cikin wata hanya mana idan ya zo ya bi ta wata hanya arijatil arja'u sasannin wannan hanyar sai yayi ta kanshi min arijihi saboda kanshinsa idan ya wuce hanya to idan ka zo wucewa ba sai ka tambaya ba kana biyo hanyar zaka sanya biyo shi yasa ko kan yaro ya dafa duk inda yaron ya shiga ba sai ya ce sun haɗu da annabi ana ganin sa ce annabi ya dafa kanka sallallahu alaihi wasallam kana haza min gairi ibn atahu izhu wasibu wal adimi wa'u kana haza wannan kanshin fa ya kasance min gairi ibn atahu ba tare da wani turare ya zo da shi ba mana karka ce hannayensa suna kanshi in ya wuce ta layi sai da an zo an wuce talayin za a tabbatar da shi ya wuce kar kai tsammanin fa turare yasa shi yasa ce kana haza wannan abun fa ya kasance min gairi dibin a tawo ba ta da wani turare da yazo da shi ba izu huwa dibu ai annabi shine asalin ma turare wal ajimu fatar jikin sa wa'u ai ita ce ma kulbar turare kana yurdihi kullu dibin walakin zada fadlan bi zahabihi al-hinna'u kana yurdihi kullu dibin dukkanin wani abu mai kanshi kana yurdihi annabi yana son wannan abun yana yarda da shi duk da wannan kanshin jikin nasa da Allah ya zuba masa to duk da haka kuma yana son turare walakin sai dai zada fadlan annabi yana karawa ne da turare fadlan saboda falalarsa zada fadlan yana karawa ne al-hinna'u wannan daddoya al-hinna'u daddoya wani abu ne wanda suke hada haya suke hada turare da shi bi zaharihi da faransa ma'ana na hadawa da turare dai shine zada yace al-hinna'u zada yana karawa fadalan saboda falala al-hinna'u daddoya bi zaharihi da faransa yakan hada da abubuwan da suke kuma masu kanshi kamar turarika kana infaha ahsanan nasi sautan wa ba'idul madara rawahul bara'u kana infaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi magana ahsanan nasi shine mafi kyan mutane sautan wajen sauti annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa dadin sauti dadin murya saboda daga cikin baiwar da Allah yake wa dan adam akwai baiwa ta murya saboda haka kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in faha idan yayi magana ahsanan nas sautin yafi kowa dadin magana wa ba'idul mada da kuma nisan guri in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ba sai ya bude baki ba amma na nesa ma yana jin abin da ya fada rawahul bara'u wannan fa bara'u ya rawaito wannan hadisi na maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaftaru an sanal barki basama sanaya wa dhikru al-istihya'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaftaru an sanal barki yana bude baki daga hasken walqiya ma'ana annabi ya bude baki sai ga haske kamar walqiya wanda yake da bugun mu gida gida ya gyara yaftaru fadin nan daure ta za a yi aiwa fadin nan daure kana yaftaru annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bude baki an sanal barki daga haske irin walqiya basama sanaya me murmushin mushirya wa zahiquhu dariya annabi sallallahu alaihi wasallam istihya'u jin kunya ne mana kamar haka in zai dariya murmushi zai amma haka ma sai ya sa abu haka ya rufe bakin sa saboda jin kunya ta Allah kana yabki duna sautin kama yabdu haku kad taba bi ihkuhu wal buka'u kana yabki annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kuka saboda tausayin halitta da kuma jin kai da yake wa halittar Allah kana yabki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kuka wasu abubuwa in ya kalla game da lamarin al'ummarsa saboda tsantsar tausayinsa da jin kansa ga al'ummarsa yakan yi kuka amma fa biduni sautin kukan fa ba da sauti ba kama ya da haku kamar yadda in dariyar ma yake yi ba sauti qadda ba da shukuhu dariyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi dadi wal buka'u kukan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dadi saboda kuka ne da ake saboda jin tausayin mu da yi mana rahama da nema mana sauki a gurin Allah kana ya hakil kalama abayna qaulin laysa sardan wa laysa fihi hura'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya hakil kalama yana hakaito magana yakan hakaito magana ya faɗa kaza da kaza da kaza ka shine ya hakil kalama yakan hakaito magana a bayyana kauli shine mafi bayyanar zance yana yin magana ce dalla dalla shine a bayyana kauli mafi bayyanar zance laysa sardan ko maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sarji bane ba zararar haka yake ta magana kamar yadda muke ba a'a yana yin kalmomin ne daya bayan daya in ya faɗi daya sai ya faɗi daya sai ya faɗi daya shine laysa sardan baya yin magana ratatata irin yadda muke yi saboda haka suke cewa zaka iya kirga maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana zaka iya kirga kalmomin kallamomin ma zaka iya kirgawa shine laysa sardan baya yin magana dai yana bin dai ba yana yi a hankali a hankali shi yasa manyan mutane da manyan sarakuna suke kwaikwayon irin wannan magana in sarki yazo zai magana sai ga yana yi dai bayan daya in ya faɗi daya sai ya sake faɗan daya sai ya sake faɗan daya wanda idan kai zaka kwaikwayi irin wannan magana to kai a gurin ka matsala ce to amma saboda shi shugaba ne ba ko da shi yake magana ba za iya yi shekara ko watanni ma ba a ji magana sa ba sai ka ji magana dadde 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 haka yake to annabi sallallahu alaihi wasallam suke kwaikwaya irin wannan manyan mutane laysa fi hura'u maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin magana marar tsari shine hura'u magana marar tsari azo ana gaya maka maganar da ba ta da amfani a gurin ka to annabi sallallahu alaihi wasallam laysa hura'u maganganinsa babu wata maganar da take babu darasi a cikin ta duk abin da annabi ya faɗa to ilimi ne hura'u ita ce magana marar dalili mutum yazo yana baka labari ko yana gaya maka wani abin da shi da yake faɗa maka abin da yake gaya ma din ba shi da amfani shi a gurin sa saboda yana gaya maka ne ba dan ka dauki mataki ba yana gaya maka ne ba dan ka tausaya masa ko ka bashi wata gudunmawa ba kai da yake fadawa maganar ba ta da wani amfani a gurin ka wannan magana ita ce cewa fara'u sai ka fito kai zaka tafi makaranta ko zaka wani muhimman wani abu sai mutum ya tsare kai yana gaya maka abin da matarsa ta masa shi da yake gaya maka maganar ba ta da amfani a gurin ka kai kanka ba ta da amfani a gurin ka to ina za ka ga matar tasa wata kila ba ka ganta ba ka taba ganinta ba ta masa laifi yazo yana gaya ma kuma kai ba dan uwan matar balantara ka je ka mata wa'azi kuma gaya ma din da yake kai ba wasu shawarwari zaka bashi ba dan ba shawara yake nema ba to annabi sallallahu alaihi wasallam maganganinsa gaba ɗaya darasi ne walaysa fihi hura'u babu wata magana da babu tsari a cikin ta duk abin da ya faɗa to ilimi ne kana la ya'ni fitawadi'u mahma jalla qadran wa ma lahu kibriyau kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la ya'ni fitawadu'a baya kyamar kaskantar da kai baya kyamar tawadu'u mahma jalla qadran duk ko yadda kake ganin darajar sa ta kai to baya kyamar ya tawadu'u wa ma lahu kibriyau babu jin kai tattare da annabi yace mu kaza ne mun fi karfin mi kaza kana a alalil anami fil kauni zuhudan qad sasawal iktira'u wal isra'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a'lalil anami a'lal anami shine mafi daukakar halittu wanda yake da bugun mu na gida ya gera ba lil anami ba a'lal anami yawa a'lal anami saboda haka wannan lanjayin daure shi zai bakin sura za ba a'lali anami ba a'lal anami da Allah ya gyara saboda gyara yayi wasu sai a wannan nuskar kana a'lal anami annabi shine mafi daukakar fil kauli a cikin halittu gaba ɗaya zuhudan wajen gudun duniya wajen zuhudu saboda tsantsar zuhudin annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ta sawal ikitira ikitaru haqiqitaru al ikitaru rashi ko kace babu ko kace talauci kadi ta sawa tai daidai a wurin sa wal isra'u da dukiya mana akwai da babu saboda zuhudin sa ta zama duk ɗaya ne shi a gurin sa yadda dukiya ba ta rike masa ido to hakan nan kuma babu ba ta daga masa hankali da akwai da babu duk ɗaya ne a wurin sa dukiya ba ta sa shi jin isa da kasaita sannan kuma talauci baya tare masa da hankali law sha'a an takuna lakanat zahaban ma ajbali hal badahau law sha'a da annabi ya so an takuna al badahau madinata zama zahaban zinai ma ajbaliha tare da duwatsun ta gaba daya lakanat wallahi da ta kasance da annabi ya so madina gaba dayanta ta zama zinari da ita da duwa sun ta gaba daya ya diba to da ta kasance haka to saboda da akwai da babin duk ɗaya ne a wurin sa shi yasa bai yadda ba law kana yi qut diba da wal kazzal lin nasi wa takfihi shamlatun wa kisa'u kana zai baka misali cewa da akwai da babu duk dai ne a wurin mu aiki sallallahu alaihi wasallam kana annabi ya kasance yuɗi dibaja yana bada alhariri shine dibaj yuɗi dibaja yana bada alhariri wani irin tufafi ne mai tsada mai daraja wal kazza shi ma kazzan nau'i ne na alhariri kana yuɗi dibaja ya kasance yana bada dibaji shine alhariri wal kazza da kuma shi ma alhariri ne amma an ce da Hausa suna ce masa shatan alhariri wal kazza da shatan alhariri linnasi ga mutane ya dauki wannan tifashi mai tsada ta dubban kudi wanda saka saiwa da dawa ne sai dauka ya ba mutane wa takfihi shamlatun amma shamlatun zani waki sa'u da mayafi wa takfihi sai ta ishe shi sai dauki dukiya mai dubban kudi ya ba wa mutane shi kuma zani da dan mayafi ya ishe shi mara tsada kana ya baka shaharan wa aksara layu kidunaran wal aishi tamrun wa ma'u kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya buka yakan zauna shaharan wata guda wa aksara ko sama da wata guda layu kidunara ba a kura wuta a gidansa ba ma'ana ba a girki ba wal aishu rayuwarsu tamrun dabino ne wa ma'u da ruwa dabino da ruwa za a sha shi kenan sai a hakura haka kuma hakan yi wata guda ba hura wuta gida annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda ni saboda shi ba irin mutane bane saboda haka masu da'awar sunna kawai wannan wata siyasa ce kawai wanda suka dauko din su cutar da musulmi ana kaza sunna sunnar kuma sai ka zabi guri mai laushi yadda zaka iya rikewa a hakan ma ka kakkara da naka ka rike ka ce sunna ne dole sai mutane su bar abin da suke su zo su kama wannan abin naka saboda haka masu da'awar sunna to kun ji sunna saboda haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sai dai abin da zai iya yi kamar yadda shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yake gaya mana walakin ittafa asaruhu wa fi'aluhu asirun ala al'aba'i min ajli zat tuftu bin annabi sallallahu alaihi wasallam kace duk abin da annabi yayi sai kai wannan abin yafi karfin kowace iliyar gaba yace min ajli zat tuftu saboda haka muke istighfari muna istighfari za mu ba annabi daidai gurgudu amma babu wani mutumin da ya isa duniya ce abin da annabi yayi shi ma irin sa zai ko sahabbai sukan kwaikwayi annabi cikin wasu abubuwan su kasa yi yace ni fa ba irin ku bane ni fa ba irin ku bane to shikenan kawai wani mutum yanzu sai a samu wasu shedanu su bashi daloli su daure masa gindi yazo ya rika zagin al'ummar musulmi wai shi yazo da sunna saboda haka wannan siyasar da Allah adina ta mutane su zauna lafiya bar mutane su yi addinin su wallahu a'lam